Sanya maza sama wani zaki sailar ruwan zuma karshen zance baka da mulaya mun sabaza ayyo sayyaro sonelin zamun zuciya
sanya maza sama wani zaki sailar ruwan zuma karshen zance baka da mulaya mun sabaza ayyo sayyaro sonelin zamun zuciya sautin sosalo baka da mulaya mun sabaza
ku saurare adare sama sautin tambari Oyo 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 kiko yo
Kirincha yo kite yo babo yo
Kichar yo pusali yo waywa yo
Bibi yo
Zanya
Aye sanya roso yinya zafir raywa
Ula lele le aye yare
Sautin so salo muka da maraya man sabaza
Kwi saura Adani sama sautin tambari
Aye sayyaro soyayya take sa zuma Iye iye soyidma bi azama babu zama
Garagama ingarama hauyi zama
Iye iye soyidma laifama kai azama
Badama
Ne kidma
Aye na zamo zaki ne mai raba gardama Saurare adare sama sautin tambari
Aye sayyaro soyayya take sa zuma
Aye na doso kamshin so ya taso
In kaso kaso na so zan faso
Aye azamar so kamban so zan faso Takun so
Aye iso aso
Aye kanso na iso zannonin so ki min iso Saurare adare sama sautin tambari
Aye sayyaro soyayya take sa zuma
Saurare adare sama sautin tambari
Aye sayyaro soyayya take sa zuma Iye 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 so ka gani mizani nayi auni
Bimbini so bini kansani
Ci daga ni dube ni ba muni Wai jajani
Ban shi ni Lelele aye yare
Sautin sosalo muka da maraya mun sabaza
Ku saurare adare sama sautin tambari
Aye sayyaro soyayya take sa zuma
Farko kar kun sune fifiko
Zan sauko ta kojen yadar ku
Ne da ku so sako fi an ku Kamban so
Iye tandan so
Ina sa ya ki so Iye ya zan so ki yarko
Iye ula lelele aye yare Sautin so salo muka da maraya mun sabaza
Ku saurare adare sama sautin tambari
Aye sayyaro soyayya take sa zuma
maza su ma wani zaki sai na ruwan zuma.
Karshen